justnaija.com。
People are dying, it is true by lying. Amma rashin yarda cewa akwai ciwon shine bala'in. Mu gaggauta da taking stance, mu dakata da shaking hands. Wherever you go, whatever you do, sanitize and wash your hands. Shige gida, quarantine, shine mafita shine guarantee. Kun ga gwamnati ta bada hutu, hutun tsawa kwana 30. Saboda wannan cuta ne na zamani, ku duba Italy, UK da Germany. Kar ku dauke shi da wasa, da har yanzu ciwon bai da wani magani. In baka ji yanzu ka zama camely. Taking economies, friends and family. So many people are going through agony. God, save us from this calamity.
Yo, she's a good to be. Quarantine. Yo, she's a good to be.